rukunin gidajen wanda shine na farko da majalisar dinkin duniya ta samar zai kasance matsuguni na dindindin ga waɗanda bala'i ko wani tashin hankali ya shafa har sai sun samu natsuwar da za su koma yankunansu na asali da take kaddamar da rukunin gidajen wakiliyar hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya a Najeriya da kasashen Afirka ta yamma Angel Dikonge a Tangana tace kasancewar jihar Benue ta sha fama da rikicin cikin gida da matsaloli tsakanin makiyaya da manoma ya sanya fiye da mutane 300 gujewa daga mahallansu.
It is about having people being protected, especially when you talk of vulnerable women and children.
Tace babban abin da yan gudun hijirar ke bukata shine tsaro da samun rufi a kansu, musamman wa mata da yara. Madam Anjan tace da dama suna bukatar abinci da sana'o'i da za su inganta rayuwarsu. Shi ya sanya hukumar zaben waɗansu da ta kai jamhuriyar Benin don yin nazarin wani shirin noma da kiwon kifi da na dabbobi irin na zamani mai suna Songhai Project don samar wa yan gudun hijirar a wannan matsuguni. Mataimakin gwamnan jihar Benue, Benson Abuonu, wanda ya karbi gidajen a madadin gwamnatin jihar Benue yace kananan hukumomi 12 ne daga cikin kananan hukumomi 23 da ke jihar suka fuskanci munanan ayyukan ta'addanci wanda ya sanya dubban jama'a ke gudun hijira a ciki da wajen jihar.
It has proven that with good collaboration, especially between government and development agencies like the United Nations, value can be added to the lives of our vast population that have become victims of these crises.
Yace samar da matsuguni na dindindin wa yan gudun hijira a jihar ya nuna kenan idan akwai kyakkyawan haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da hukumomin da ke hankoron ci gaba kamar majalisar ɗinkin duniya, rayukan al'umma za su kasance da daraja, musamman waɗanda aka yi wa barna sanadin tashin hankali. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue, Mr. Boniface Odese, yace gwamnati za ta sa ido sosai wajen kula da gidajen.
Zamu sai na kwama ti duk da mutanen da zuwa aka kore su sun zo suna ciki. Zamu dauka sunayensu a yi rajista na komai da komai, mu san wurin da aka kore su, mu san wurin suka kore su sun zo nan, kuma mu tambaye su abin da yake damun su, to da mu san abin da zamu yi.
Gwamnatin jiha tana da niyyar gina ma waɗansu irin waɗannan gidaje musamman a wuraren da aka zama tashin hankali.
Ka zuba gaje can a gan kusa da makawar din nan, in ka ga Nakudu ka ga akwai dogon gidaje wurin shi ma IDP camp ne. Federal government tana yi. Sai government na masu samu kudi za su yi zai ko ta ina.
Na kuma ji ta bakin waɗansu da ke gudun hijira wanda tuni suka mamaye ɗakuna.
Sunana Tikwasi Nyetari. Ni gani ba abin da zan ci kenan. To na ji labari ta ce na zo na shine zan samu abincin da yara na.
Victoria mun gasuwa da yara mu da sun taimako mu mun samu ɗakuna da zamu huta da rai mu. Ba haka ba muna kwana jeje ba wurin da zamu kwanta. Yanzu haka ba mu jin sanyi ba mu jin komai. Bukata mu yawacin yara mu muna da su a jeje da yawa ba makaranta ba asibiti mu tafi ba mu yi mu samu kafin mu je dan kasuwa mu je mu saya ko magani ba.
Waɗansu 'yan gudun hijira kenan da suka samu matsuguni daga majalisar ɗinkin duniya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Daudu da ke ƙaramar hukumar Guma a jihar Benue.